بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشين شابيو غواتن شعبان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على مكة زوا مدينة جبو دايادة نريه دا أربعين دا بيار ودى تيدي دا أشرين دا بيو غواتا بيو ميلادية تدبو بيو دا أشرين دا هدو كمريان دا مكسابة هدوا وانا مسلا تيمي البركة مسجد البخاري لكتشو وانا انقواتا تدو مالكي أشكين برنن كانو لو منشي قبدا كاراتو أشكين لتاب مختصر زاد المعات لتاب نيو اللبر ببما لمي ابن القيم رحمه الله تعالى وندا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يتقيته شي cikin mujalladi guda kuma ainihin wannan shine darasin mu na 31 kuma muna cikin babin da yake bayani akan azumi da irin ainihin wato falalar azumi da muhimmancin azumi da irin abinda azumi yake dauke da shi na tarbiyantarwa da kuma ƙara wa mutane taqwa mun karanta wasu hukunce-hukunce a satin da ya wuce waɗanda suke da alaka da ainihin wato shi kansa azumi kamar abin da ya shafi ganin wata kafin a dauki azumi din muka ce shi ganin wata yana tabbata ne da ainihin wato shaidar mutum guda ko kuma gani wanda yake na tabbas ko kuma cika watan Sha'ban 30 ma'ana idan ba a samu ru'yatul muhaqqaqa wato ganin wata tabbatacce ba sannan ba a samu mutum koda guda ɗaya ba cikin musulmi da yace shi ya gani to sai a cika lissafin wannan watan da muke cikin sa na Sha'ban sai a cika lissafin sa kwana 30 in ya cika 30 to yana shiga 30 an riga an shiga Ramadan wannan shine abin na farko da muka karanta a satin da ya wuce kuma irin wannan hanyar ita ake bi wajen ajiye azumi din an je can karshe domin ganin watan Sha'ba wato watan Shawwal sannan mun karanta cewa yana daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaggauta bude baki kuma ainihin wato da jinkirta sahur Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitarwa akan yin bude baki da dabino idan bai samu ba sai kuma ayi bude baki da ruwa sannan an hana mai azumi yin duk wani abu da zai iya raunana azumin sa in ma bai bata azumin ba kamar arrafathu kamar as-sakhabu kamar as-sibab wa'annan dukkanin su abubuwa ne wa'anda suna illata azumi suna raunana azumi kuma irin su ne idan mai azumi bai rabu da su ba zai iya yiwa ya kishirwar banza ya kuma shayunwar banza wanda ba ita ake bukata ba dan haka mai azumi wajibi ne ya kame bakin sa ya san me ya kamata ya fada da sauransu sannan mun karanta cewa idan mutun tafiya ta kama shi cikin azumi to yana da zabi guda biyu ko dai ya dauki azumin yana tafiya ko kuma ya ajiye azumin saboda halin tafiya duk wanda yayi sunna ta tabbatar da haka kuma ba iyakance irin nisan da tafiyar da mutun zai ajiye azumi din ba ma damar sunanta tafiya to mutun yana da hukuncin ya dauki azumi ko kuma ya ajiye azumi yana daga cikin abin da babu laifi dan ainihin wato mai azumi ya tsinci kansa a ciki ko wato waye gari da janaba dan mai azumi ya waye gari da janaba wannan babu komai mutun ya kusanci iyalin sa da daddare bai samu yin wanka ba har ainihin wato alfujir yake to babu matsala abinda yake bukata yayi sahur ya tashi da azumi ko da bayan ketowar alfujir sai ya wanka ya ci gaba da azuminsa, wannan bai shafi azuminsa ba. Idan kuma mutum mafarki ya yi da rana, shi ma ya fitar da ainihin wato mani, to shi ma zai yi wanka kuma ya ci gaba da azuminsa. Sannan an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sumbanci iyali yana azumi cikin watan Ramadan, wanda malamai suka yi ta tattaunawa akan to ana nufin wannan hukunci ya shafi dattawa ne waɗanda ba su da ƙarfin sha'awa ko har da samari. To inda malamai yake cewa babu bambanci a wannan hukunci tsakanin samari da kuma dattawa, kowa zai iya yin wannan wato ɗabi'a ta sumbantar iyali cikin Ramadan, ma damar ya riga ya san kansa, kuma hakan ba zai bayu zuwa ga lalacewar azuminsa ba. Sannan wanda ya ci abinci ko ya sha abin sha da mantuwa cikin watan Ramadan, azuminsa yana nan, ya ci gaba da azuminsa, Allah ne ya ciyar da shi ya kuma shayar da shi. Sannan an hana mai azumi yin ƙaho, an hana mai azumi ƙaƙaro, amai da gangan, waɗannan dukkaninsu abubuwa ne waɗanda suna taɓa azumin mai azumi. Sannan babu laifi dan mai azumi ya sa kwalli ko ainihin wato yayi brush da makilin, ko kuma mai azumi ya sa maganin ciwon ido ko ciwon kunne ko wani abu mai kama da haka, ko da ya ji makaki ko ɗacin a makogoransa, wannan baya taɓa azuminsa. Babu laifi mai azumi in ana tsananin zafin rana ya dinga ɗiban ruwa yana yawan zubawa a kansa don ya samu sauƙi. Sannan babu laifi bakinsa ya ɗan bushe, yawun ya yi kauri ba daɗi, bakinsa ya ɗan dinga yawan kurkura baki wato ba tare da wani abu ya wuce ba, wannan babu laifi shi ma ga mai azumi. To sannan mun karanta wasu azumummuka waɗanda su kuma na taɗawo'i ne na nafila, wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan azumce su kamar ayyamul bid, ranar 13, 14, 15 a cikin kowane wata annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtar su. Sannan wannan watan da muke ciki yana daga cikin watan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan azumta safiye da sauran watanni in ka cire watan Ramadan. Za mu tashi daidai gabar da malamin cewa amma siyamu a ashirin zilhijja, ko alal muallif rahimahullahu ta'ala, wa amma siyamu a ashirin zilhijja faqad ikhtulifa anhu fi, amma game da azumtar ko azumin goma na farkon watan zulhijja, to wannan faqad ikhtulifa anhu fihi, wato malamai sun yi sabani wato zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da azumtar kwanaki goma na cikin ainihin wato watan zulhijja, farkon watan zulhijja. Wasu malaman suka ce za a azumci kwana tara ne, wato domin rana ta goma ranar idin babbar sallah ne. Ranar idin babbar sallah kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta azumtar ranar idin babbar sallah da kuma kwana biyu bayan wannan ranar idi din, kamar yadda aka haramta azumtar ranar karamar idin karamar sallah. Wa amma siyamu sittati ayyamin min shawwal, amma game da azumtar kwanaki shida cikin watan shawwal bayan an azumci watan ramadan, watan karamar sallah na shawwal, fasaha anhu, hadithi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya ce siyamu ha ma'a ramadan, azumtar kwana shida cikin watan shawwal tare da hada su da azumin ramadan, ma'ana ana gama azumin watan ramadan mutum kuma ya goya azumin watan ramadan da waɗannan azumi kwaya shida na watan shawwal, ya adilu siyama dahar, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daidai da azumin shekara. Duk wanda ya yi azumi guda ramadan sannan ya bi bayan ramadan da azumi shida cikin watan shawwal, to kamar ya shekara dindi shekara guda yana azumi bai ajiye ba ko sau ɗaya, irin lada da falalar da zai samu kenan. Hadithi ne wanda Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin As-Siyam, hadithi na 1164, Imam Abu Dawud a cikin As-Sawm, hadithi na 2433, hadithin Abi Ayyub Al-Ansari radiyallahu an. Wa amma yaumi Ashura, amma game da azumtar rana Ashura, ranar 10 ga watan Muharram, fa innahu kana yataharra sawmuhu ala sa'iril ayyam, annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirdadan azumtar Ashura akan sauran ranaku, ma'ana babu ranakun da annabi yake kididdiga yana bibiya yau nawa ga wata ma saura kwana nawa Ashura ya dinga wato yana taharri, ma'ana yana kintace ko yana kirdadar yaushe azumin Ashura zai kama. To a cikin azumin mukan nafila babu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke bibiyarsa don ya gano yaushe za a yi shi don ya azumce shi irin Ashura. Walamma qadima al-Madinata, Annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo garin Madina wajada al-yahuda tasumuhu sai ya sami yahudawa suna azumtar wannan azumi na Ashura wato azimuhu suna ma girmama wannan ranar ta Ashura ranar 10 ga watan Zulhijja har ma yi tambaya sai aka ce ai suna wato azumta kuma suna girmama wannan rana saboda rana ce da Allah ta'ala ya tseratar da Annabi Musa daga Fir'aun sai Annabi sallallahu alaihi wasallam faqala yace nahnu ahqqu bi Musa minkum to ai mu muka fi ku cancantar Annabi Musa mun fi ku kusanci da Annabi Musa in har ku kuna raye wannan rana ta Ashura ku azumce ta ku girmama ta saboda rana ce da aka tseratar da Annabi Musa daga ainihin Fir'auna to ai mu mun fi ku kusa da Annabi Musa mu ya kamata a ce muna wannan azumin muna girmama wannan rana din fasamahu daga nan kawai sai Annabi yake azumtar ranar Ashura wa amara bi siyamihi kuma yayi umarni da musulmi su dinga azumtar ranar Ashura wa zalika qabla fardhi ramadan amma wannan ya faru ne kafin a farlanta wa musulmi azumtar watan ramadan an gane ko kafin a farlanta watan azumin watan ramadan to shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake muhimmantar da ranar Ashura yake girmama azumtar ta yake kuma kwarzanta ainihin wato wannan rana ga al'umman musulmi da su zamto suna azumtarta falamma furida ramadan kal to har ma aka ce ya wajabta shi kawai ko mantawa kai rana ashura kace abinci da rana ka gano sai a ce ka me bakin ka dora ka ci gaba da azumi to amma da aka farlanta azumin watan ramadan kal to sai azumin ashura ya zama optional man sha asamahu wa man sha atarakahu daga lokacin da aka ce to ga watan Ramadan an farlanta shi ga al'umman musulmi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu azumin rana Ashura ya zama zabi ya zama optional wanda ya ga dama in an ce gobe za a tashi da azumin 10 ga watan al-Muharram rana Ashura in ya ga dama yayi wanda bai ga dama ba kuma koda an gaya masa cewa gobe za a yi azumin rana Ashura to yana da damar ya ki yana da zaɓin haka kawai sai dai ya rasa lada da falala mai girma wannan hadithin Imam al-Bukhari a cikin Al-Hajj ya rawaito shi hadithi na 1592 a cikin As-Sawm ma ya rawaito shi hadithi na 1893 da kuma ainihin wato hadithi na 2001 da kuma hadithi na 2002 Imam Muslim a cikin As-Siyam hadithi na 1125 hadithin Aisha Allah ya kara mata yadda wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam iftaru yawmi arafa bi arafa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin koyarwarsa ajiye azumi rana arfa a arfa wa'inda ba mahajjata ba to sune aka sunnanta musu azumtar rana arfa ranar 9 ga watan Zulhijja an gane ko amma duk wanda Allah ta'ala ya kirawo shi ya amsa kira ya je aikin haji to banda shi a azumtar rana arfa domin rana ce da alhazai su kuma suke wuni a arfa domin yin ibadar da aka shar'anta musu a arfa sabata anhu zalika fi sahihain hadithin hakan ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa azumin rana arfa an shar'anta shi yana da lada da falala amma ga waɗanda ba masu niyyar aikin haji ba ga waɗanda ba mahajjata ba su kuma mahajjata sai su shagaltu da ibadar da aka shar'anta musu a wannan rana ta arfa wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu naha an sawmi yawmi arafa bi arfa an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana azumtar ranar arfa a arfa din rawahu ahlus sunan wato ahlus sunan sun ruwaito wannan hadisi wancan na sahihain din Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin As-Sawm hadithi na 1989 Imam Muslim hadithi na 1124 hadithin Maimuna radiyallahu anha shi kuma na Ahlus Sunan din hadithi ne da Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin As-Sawm hadithi na 2440 Ibn Majah a cikin As-Siyam hadithi na 1732 Imam Ahmad a cikin Musnad Mujalladi na 2 shafi na 304 hadithi na 446 hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda Sheikh Shakir wanda yayi tahqiqin Musnad na Imam Ahmad ya inganta wannan hadithi wa kana yadkhulu ala ahli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan walam yakun kai wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam anna siyamahu yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya dhakarahu muslim hadithi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa anna siyamahu haqiqa azumin rana arfa yukaffiru sanata al-madiya yana kankare zunubin shekarar da ta wuce wal baqiya da wanda ake cikin ta. Daka yana share zunubin shekara biyu, shekara da ta wuce 2022 da kuma wadda 2023 da kuma wadda ake cikin ta 2024. An gane ko? To haka azumin ranar arfa yake yi wa wanda ya azumce shi, to haka Allah ta'ala yake kankarewa mutum zunubin shekara da ta wuce da kuma shekarar da ake ciki. Daka yana da falala mai yawa. Imam Muslim ya rawaito wannan hadithin, hadithi na 1162, hadithin Abi Qatada radiyallahu anhu. Wa lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam siyamud dahr, baya daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam azumin tutur. Annabi baya yin haka. Siyamud dahr a ce tsawon shekara kwana 360 kullun azumi yake Annabi, ba koyarwa ba bace. Imma an samu wani yana ganin shi ai ana ai shekara guda yake tur bai azumi bai sha azumi ba, azumi yake kullun, to ya saba wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, dan baya daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam siyamud dahr. An gane baya yin azumin ko da yaushe, wato a ce azumi yake. Kada qala, Annabi da kansa ya ce sallallahu alaihi wasallam, man sama dahr la sama wala aftara, wanda duk ya azumci azumin shekara guda yayi azumin tutur, to bai yi azumi ba kuma shi bai ci abinci ba. An gane a wata ruwaya, la sama man sama al abad, babu azumi ga wanda yake azumin tutur kwana 360, babu rana daya da ya ajiye azumi, har ranakun da aka haramta azumi irin ranar sallah shi azumi yake. Wannan ba wai bin Allah bane, inda bin Allah ne da an ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Da haka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore samun lada ga wanda ya haka, ya ce la sama wala aftara. To me kenan yayi? Kaga wato aikin baban giwa kenan. An gane ko? La sama shi bai azumi ba, wala aftara kuma shi bai ci abinci ba. In yana ganin cewa yana azumi, to Annabi ya ce bai yi azumi ba, ba azumi bane wannan. Azumin kullun da kullun da kullun ba ajewa har tsawon shekara, wannan ba azumi bane. Wannan hadithin shi ma hadithi ne wanda Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Musnad, hadithi na 24 mujalladi na 4. Imam An-Nasa'i a cikin As-Siyam, hadithi na 2380 da 2381, hadithin Abdullah ibn Shakhir radiyallahu an. Sannan Ash-Sheikh Albani ya inganta wannan hadisin a cikin Sunanin Nasa'i. Wa kana yadkhulu ala ahlihi fa yaqulu hal indakum shay, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan shigo gida wajen iyali ya tambaye su, yace hal indakum shay, ko kun dan ajiye wani abu? Akwai abun kari, karin kumallo? Akwai abinci? Akwai kun dan ajiye wani abu? Fa in qalula, in suka ce ya maikin Allah, yau an waye gari babu abin da za a kariya, babu komai. Qala, sai ce inni sa'im, to idan inni idan sa'im, yace to na miƙe da azumi. Wannan ya nuna maka cewa azumin nafila kana iya kulla niyyarsa da safe. An gane ko? Yawa, aka waye gari da safe, kaga ba breakfast ko ba ka da kowani ne, kuma alamu suna nuna zaka iya kaiwa la'asar baka samu abinci ba. To da kai ta wannan da kunyuwar kawai ka ce idan inni sa'im. Na fata an gane. Wannan akwai hikima a cikin irin wannan, ko? Akan samu irin wannan yanayin wani lokaci ka waye gari, ko kuma ga mutum ya tashi da wani shu'uni, ya kada ya fita da wuri da irin safan nan, kuma ana ta ayinan, sai kaga wani lokaci ya fara jama ba tare da mutum ya karya ba. To sai ga kawai mutum, musamman akai sa'a garin ya zama irin yau dinnan lullumi, kawai sai ka ce idan inni sa'im. An gane ko? Kaga kai kifule ne ka samu kenan. Ga yanayin lokacin wanda yake gashi, dama lokaci ne na ni'ima, babu rana, sannan kuma ga azumi kana yi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yin haka, in aka waye gari babu abin da za a ci, sai ya ce inni idan sa'imun. An gane ko? Wa kana hayanan yanwi sawmat tadawwu'a, sannan wani lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan waye gari da niyyar azumi, thumma yubdiru, sannan sai ya aji. Wanda wannan ana nuna maka mai azumi shi sa, kamar yadda Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi, mai azumin nafila ya ce amiru nafsihi, ma'ana amiru nafsihi shine sarkin kansa, ko ya kai ko kuma ya aji. Zai iya daukan azumin yana ganin wato yana da zirga-zirga da yawa, kuma sai ga garin akwai lullumi, ya saba yin azumi, sai ce idan in, ya tashi da azumi, sai kuma ya ga rana ta bude, ya fuskanci cewa in ya shige ta zai wahala da yawa, ko kuma wata tafiya ta bujuro masa, ko wani dalili, zai iya cewa to ya janye azumin nan. Da haka kaga kenan mai azumin tadawwu'i zai iya waye gari ba da niyya ba, ya kulla niyyar da safe. Zai iya kuma waye gari da niyyar ya tashi da azumi, kuma wani dalili yasa ya ajiye azumin. Duk Annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito yana yin haka, ya shigo in ya ga babu abin da zai karya, ya ce to ya miƙe da azumi. wani lokaci kuma yayi niyyar azumin in yazo aka yi mata yin wani abinci da yana murmurin sa ya dade bai ci ba sai ga ya aje azumi ko wani dalili cikin dalilai kamar yanda aka ruwaito yazo gida aka yi masa tayin wani abinci sai ya aje azumin da yace musu da kwana waye gari na yi niyyar yin azumi amma sai ya ci wannan abincin an gane ko wannan hadisin ya gabata mun karanta shi wato hadisi na farko idan inni sa'im din hadisi ne wanda Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin Siyam hadisi na 1154 hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda shi kuma hadisin yanwi sauma tadawwa thumma yubdir wannan shi mun ya gabata a baya wa amma hadithu Aisha amma hadisin Aisha radiyallahu anha annahu qala laha wa li Hafsa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Nana Aisha da Hafsa iqdiya yawman makanahu in kuka dauki azumi wani dalili yasa kuka fasa kuka kare azumin to kurama azumin a wani yinin daban wannan hadithun fahuwa hadithun ma'lulun hadithi ne wanda yake yana da illa hadisi ne da'ifi hadisin da yace wai in ka ajiye ka kare azumin ta dawu'i sai ka rama wannan hadithin ba shi da inganci ta fuskar isnadi da'ifi ne Imam Tirmidhi ya ruwaito shi a cikin As-Sawm hadisi na 735 Imam Abu Dawud a cikin As-Sawm hadisi na 2457 Imam Ahmad a cikin Musnad Mujalladi na 6 hadisi na 141 hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wa da'afahu al-Albani fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidhi Sheikh Nasiruddin al-Albani likitan hadisi ya raunana wannan hadisin a cikin Musnad wato a cikin Sunan guda biyu Sunan Abi Dawud da kuma Sunan Tirmidhi wa kana idha nazala ala qaumin wa huwa sa'im annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya sauka ala qaumin wato in ya sauka wajen wasu mutane wa huwa sa'imun yana azumi atamma siyamahu yana cika azumin sa ne kama fa'ala kamar yanda ya aikata haka lamma da khala ala ummi sulaim lokacin da ya shiga wajen ummu sulaim walakinna ummu sulaimin indahu bi manzilati ahli baiti sai dai ita ummu salama ummu sulaimin a wajen sa kamar ita ma yar gida ce bi manzilati ahli baiti kamar iyalan gidansa ne an gane ko da haka annabi sallallahu alaihi wasallam in ya sauka a gidan mutane wa huwa sa'imun yana azumi atamma yana ci gaba da azumin sa ma'ana ko da an yi masa tayin abinci in ya zamanto ba bako bane kuma an yi abinci musamman dan shi kuma abincin zai iya lalacewa in bai ci ba domin dan shi aka yi to anan ko da yana azumin ta dawu'i kaga zai iya ajiye wannan azumin dan ainihin wato ya ci wannan abinci to amma in ya zamanto gidan da kaje ba bako bane kai dan gida ne to dan ka cika azumin ka ko sun kama wani abinci baka ci ba kaga babu wata damuwa da zaka sa a cikin zuciyarsu wannan babu matsala ina fata an fahimta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yaje gidan ummu sulaimin duk da ta gabatar masa da abinci amma bai ajiye azumin bai cika azumin sa saboda me ummu sulaimin yar gida ce mafhum wa fi sahihain anhu annahu qala hadithi ya tabbata cikin bukhari annahu qala yace idza du'iya ahadukum ila ta'amin idan aka gayyaci ɗayanku zuwa cin abinci wa huwa sa'imun kuma yana azumi fal yaqul inni sa'im yace ina azumi wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam karahatu takhsis yawm aljum'ati bis-sawm yana daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam karhanta kebantar ranar jumu'a da azumi wannan hadisi na farko hadisi ne wanda Imam Muslim ya ruwaito shi hadithin ummu sulaim yana sauka a gidanta hadithi ne wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin As-Sawm hadithi na 1982 hadithin Anas ibn Malik hadithin kuma da aka ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ya ce in an gayyaci ɗayan ku zuwa abinci yana azumi to ya ci gaba da azumin sa hadithi ne wanda yake shi kuma Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin As-Siyam hadithi na 1150 hadithin Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda hadithin da aka nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karhanta kebantar ranar Juma'a da azumi hadithi ne wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin As-Sawm hadithi na 1985 Imam Muslim hadithi a cikin As-Siyam hadithi na 1144 hadithin Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil i'tikaf wannan fasalin shi kuma malam yace zai karantar da mu koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam game da i'tikafi musamman ƴan uwa matasa ana son shiga i'tikafi to wannan kuma ibada ce mai matukar muhimmanci kuma tana da falala mai yawa lamma kana salahul qalb wastiqamatuhu fi dariqi sayrihi ila Allah ta'ala mutawaf waqifan ala jam'iyyatihi ala Allah lamma kana salahul qalb, yayin da gyaruwar zuciya wastiqamatuhu, da daidaituwar zuciya ya kasance, wato fi dariqi sayrihi, ya dogara ne kacokan wajen wato fi dariqi sayrihi a wajen wato wato hanyar tafiyar wannan zuciya ila Allah ta'ala, izuwa ga Allah madaukakin sarki. Ma'ana gyaruwar zuciya, daidaituwar zuciya daga karkacewa, yana da alaka kacokan ne akan tafiyar da zuciyar zuwa ga Allah madaukakin sarki. Mutawaqqifan ala jam'iyyati, wato ya tattaru ne gabaki daya akan haduwar zuciyar ala Allah ga Allah madaukakin sarki. Idan mutum yana son zuciyarsa ta zamanto gyararriya, zuciyarsa ta zamanto tsarkakakkiya, kuma ta zama miƙaƙƙiya akan tafarki, to sai fa ya gaba daya ya mayar da zuciyar zuwa ga Allah madaukakin sarki, sai ya mayar da al'amarinta gaba daya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Walamme sha'afihi, da kuma wato lamme sha'afihi, sauke ko cire yanar da ke damun zuciya da tsatsar zuciya, bi ikibalihi, ta hanyar fuskantar da zuciyar nan bil kulliyati, gabaki dayanta ala Allah ta'ala, ala Allah ga Allah madaukakin sarki. Ma'ana duk wanda yake son zuciyarsa ta zamanto ta samu salaha, sannan ta samu istiqama, to fa sai ya mayar da zuciyar zuwa ga mahaliccinta. Sannan kuma sai ya zamanto in yana so duk wata yana ta dattin zunubi ta sauka daga kan zuciyar, to sai gaba ɗaya zuciyar ya mayar da ita zuwa ga Allah. Wa inna sha'athal qalbi, domin yanar zuciya, an gane ku, tsatsar zuciya da yanar da take rufe zuciya, la yalummuhu, ba abinda ke cire ta ya sauke wannan yanar da wannan tsatsar, illa al-iqbalu ala Allah, sai fuskantar Allah gadan-gadan. Duk wanda zuciyarsa ta lalace ta gurbace, abinda zai iya gyara ta shine ya mayar da ita zuwa ga mahaliccinta, an gane ko. Duk wani abu da wani mutum ya kera shi, to in ya lalace kamar zai iya gyara ma Allah madaukakin sarki, shi halice kai halice zuciya, duk yanda ta yi kaca-kaca ta zama akwala da zunubai, Allah madaukakin sarki zai penal beetle din ta gyara ma ita ta koma kamar yanda take. Da fata an gane. Da haka duk mai son zuciyarsa ta koma kamar yanda ake bukata, to sai fa ya mayar da ita zuwa ga mahaliccinta. Wa kanat fudul ash-sharabi wat-ta'ami wa fudul mukhalatati al-anami wa fudul al-manami wa fudul al-kalami ma yaziduhu sha'atan. Ka san abinda ke karawa zuciyarka tsatsa, ka san abinda ke karawa zuciyarka datti, ka san abinda ke karawa zuciyarka yana ta kara lullube ta, to shine fudul sharab, sha fiye da bukata, wa ta'am, ci fiye da bukata, wa fudul mukhalatati al-anam, hulda da jama'a fiye da bukata, wa fudul al-manam, bacci fiye da bukata, wa fudul al-kalam, surutu fiye da bukata. Wannan in suka tattara abubuwan nan guda hudu, to ma yaziduhu sha'afan, abinda ke kara wa zuciya tsatsa kenan, abinda ke sa zuciya ta kara yana ta kara lullube ta, sune waɗannan abubuwan. Fudulush sharab, rarar abin sha, ka sha rabin kofi ne ya ishe ka, ce to ai na bashi nan kuma sai barkawun karasa, rabin kofi ya ishe ka, amma sai ka zuke rab kofi daya, to yanzu wannan rabin doriya da ka dora akai fudulush sharab kenan. Abinci ne wanda rabin plate ya ishe ka, ga almajirai nan bayan Allah, amma kai ta danna sai ka cinye plate daya, cin da rabi ya ishe ka, wannan fudul rabin da zaka kara, to ai shi ke bawa zuciyarka matsala. In kana neman abin da ke bawa zuciyarka matsala, shine capacity din da ya kamata, quantity din da ya kamata ka dauka na abinci da abin sha, kana wuce haka. Sannan ita kanta hulda da jama'a, akwai daidai bukata, in ya wuce bukata, to wannan shi ma ka ba wa zuciyarka matsala. Shi ne ma'ana fudulu mukhalatati al-anam, ma'ana rarar hulɗa da jama'a. Akwai wanda gaba ɗaya hulɗarsa da jama'a ta yi yawa, ya kamata a ce akwai lokacin hulɗa da jama'a, ko kuma wani lokacin da kawai shi kuma yana yin wani abu daban. Hulɗarsa da jama'a minti biyar, minti goma, in yi awa ɗaya ya wadatar, amma sai ya awa uku wajen hulɗa da jama'a,
tare da cewa a awa ɗaya duk ya gama wannan hulɗar, amma sai ya ci gaba da wata hulɗar da kalakalan wata hulɗoɗin da ba su zama lalle ba, to wannan yana daga cikin ma yazidul qalb sha'fan, yana daga cikin abin da ke ƙarawa zuciya ƙura da yana da datti. Wa fudulil kalam, wa fudulil manam, da rarar bacci, ya gaji da baccin, shi ma ya ce wallahi ya yi baccin har ya gaji. To in ka gaji ka tashi kai wani abu mana, ya gaji da baccin kuma ya ki tashi, in yi baccin awa takwas ya ishe shi, kamar yadda masana lafiya suka ce duk wanda yake baccin awa takwas ya ishe shi, baccin awa takwas ya isa. Kuma in kana baccin awa takwas kai ka san in kai shi akawa, ko wani lissafi da muka taba yi, wato idan mutum yana baccin awa takwas ya shekara 60, in ban manta ba, kamar ya yi shekara 20 yana bacci, ya shekara 60 a duniya, inda yana baccin awa takwas kullum, to a shekara 60 da ya a duniya shekara 20 bacci ya ta yi, wannan wani irin kasa ne mutum. To ina ga wanda ma yana wuce haka, in yi awa takwas ɗin kuma sai ya sake wani juyi, sai ya sake tura giya ta gaba, sai kuma ya ƙara. Wannan hatta masala lafiya sun tabbatar da in dai jiki yana samun baccin awa takwas, to shi kenan alhamdulillah, don dama abinda jikinka yake bukata abin balance diet, ko da yake yanzu a Najeriya akwai wani balance diet, kawai a ci abin da ya samu ko, yawwa, balance diet. Sannan suka ce abu na biyu exercise, to dama kai musulmi ya nuna ma exercise, sai dai malalaci ne kai, za ka yi sallar farilla, za ka yi sunanin rawatib, na fulfuli ga sunan suna ta kone cholesterol a jikinka, duk inda kai ruku'u kai sujada, wannan ruku'un kaga gabobin da suke motsawa a cikin ruku'un ka, za ka sha mamaki, training ne mai zaman kansa, in ka dago ma wani training ne, ka tafi sujada wannan dan doran da kai, shi ma duk training ne, dadewar da kai a tsaye shi ma training ne, an gane ko, saboda haka kowanne. Sannan kuma suka ce sai kuma hutu, mutum ya dinga samun hutu, hutun shi ne bacci. Duk mutumin da yake so ya zama lafiyayye, to ya dinga samun abubuwan nan guda uku, abinci mai gina jiki, ya dinga samun motsa jiki, ya kuma dinga samun hutu. To in ka huta tsawon wannan awoyin sai kuma ka tashi, amma baccin kai ma ya daina ma daɗi, to wannan an samu fudulul manam kenan, rarar bacci kenan. Wa fudulul kalam, da kuma rarar zance. Wako jiya ka je Masjidul Bukhari da aka yi karatu? Eh wallahi na je. Kenan ka ba da amsa. Ai baka san wani abu ba, na je kuma ka sani ko? Ai ka dinga wani na sani, kana ta wani kwane-kwane. Na ka je, eh to shikenan masha Allah. Fudulul kalam. An gane, ragowar maimakon kai ta surutu gara kai ta astaghfirullah wa tubu ilai. Astaghfirullah wa tubu ilai. Astaghfirullah wa tubu ilai. Amma kai ta surutu sai ka ce rikoda. Karba kallahu. Ba full stop ba kuma an ka tsinke. Dama an ka zo gaba ɗaya kai ne kakakin majalisa, kowa sai ya tsit kai kadai ne mai zuwa da labarai. To fudulul kalam yana daga cikin abin da ke ƙarawa zuciya tsatsa da yana. Wannan abubuwan guda hudu duk wanda yake son zuciyarsa ta zamto lafiyayyen zuciya, tsayayyen zuciya akan Allah, akan bin Allah madaukakin sarki, to sai ya zamto yana cin abinci daidai bukata. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu al'umma ce da ba ma ci sai mun ji yunwa. Ha kawai mutum ya wallahi a koshe nake, amma dai dan ya fata bata fashewa, kawo kawai zai shiga. Babu laifi kai irin wannan, amma ba ko da yaushe ba. Saboda kana da magabaci akan haka, akwai hadithin Abu Huraira. Abu Huraira wata rana ya ce sai da ya sha hau, sai da ya ci hawuya, ya ce har sai da ya ji babu masaka tsinke. Wannan an ka amma to, karamin kallahu, to za ka ba masaka tsinke a to. Na ma a ce kaji ne, an daɗe ba a haɗu ba. An gane ko wani balangu da aka daɗe shi ma ba a gaisa da shi ba. Ya samu kuma an san an ya kubuce za a kuma kwana biyu kafin a sadu da juna. Ka ga wannan babu laifi ka ci kai hani'an. An gane ko, yawwa, amma abinda kullun ana ci, wannan ka ci daidai misali sai ka bar shi haka ko. Wa yushattituhu fi kulli wadin, wai wayannan abubuwan guda hudu su suke tarwatsa zuciya su jefa ta kowane irin kwari. Wa yaqta'uhu an sayrihi ila Allah ta'ala, kuma abinda ke kawo wa zuciya tsaiko a tafiyar ta zuwa ga Allah madaukakin sarki, abubuwan nan ne guda hudu. Fudulul ta'am wa sharab, fudulul mukhalatati al'anam, fudulul manam, fudulul kalam. Wayannan abubuwan guda hudu to suna yi wa zuciya tsaiko, koda ta kama hanya ga dangadan za ta doshi zuwa, za ta tafi zuwa ga Allah, to in akwai wayannan abubuwan suna kawo mata tsaiko, suna katse ta, shine wa yaqta'uhu, suna katse ta an sayrihi daga tafiyar da take ila Allah wa yad'afuhu kuma wa'annan abubuwan suna raunana zuciya aw yu'awwiquhu ko kuma su shagaltar da zuciya wa yuqifuhu su dakatar da ita zuciya din ikatadhad hikmatul azizir rahim shi yasa hikimar ubangiji mabuwayi mai rahama bi ibadihi ga bayinsa sai ta hukunta an shara'a lahum min as-sawm sai ya shar'anta musu azumi ma yuzhibu fudulu ta'am wa sharab azumi ya zamto abinda zai dinga kone wannan rarar abincin da rarar abin sha akwai wanda ba azumi sai ya ci abinci sau biyar a rana kamar gara da cikin ya dan fada kawai zai sake tunda yana da abin da zai sai ga ya ci abinci sau biyar a rana to kaga yanzu azumi yana koyar da mutum wannan kaga yanzu yana bukatar abinci ne sau uku sai ya ci sau biyar yanzu kaga azumi yazo in yayi sahur sai kuma bude baki kaga an kone wannan fudulul da'am din fudulul sharab shi ma kaga an kone shi dan haka daga cikin abin da ke kone wannan fudul din fadalat din to shine sai Allah ya cikin hikimarsa sai ya hukunta wa bayinsa ko kuma cikin hikimarsa da ya hukunta ga bayinsa sai ya shar'anta musu azumi wanda wannan azumin ma yuzhibu abu ne wanda yake tafiyar da fudulul da'am rarar abinci wa sharab da abin sha wa yastafrigu min alqalb ya kuma karkade ya kakkabe wa zuciya akhlada shahawat wato cudanya da abubuwan sha'awa almu'awwiqati lahu wa inda suke shagaltar da zuciya su hana ta an sayrihi tafiyata ila Allah zuwa ga Allah subhanahu wataala na fata an gane wa shar'ihi bi qadri almaslahati bi haythu yantafi'u bihi alabdu fi dunyahu wa akhirati wa shar'ihi da kuma shari'arsa bi qadri almaslahati gurgudan maslaha bi haythu yantafi'u bihi alabdu ta yanda bawa zai amfana da wannan ibada ta azumi fi dunyahu a duniyarsa wa akhiratihi da kuma lahirarsa wala yadurruhu kuma hakan ba zai zamanto ya cutar da shi ba wa shara'a lahum al-i'tikafa haka Allah madaukakin sarki kamar yanda kaga wancan azumi yana maka wancan aikin to sai kuma Allah ya shar'anta mana i'tikafi alladhi maqasaduhu ko maqasuduhu wanda shi kuma i'tikafi maqasudin da yasa aka shar'anta mana shi wa ruhuhu kuma ainihin ruhin i'tikafi ransa shine ukuful qalbi ala Allah lazumtuwar zuciya ga Allah zuciya ta zamanto ta dukufa ga Allah madaukakin sarki wannan yana daga cikin manufar i'tikafi shi yasa ake so zaka shiga i'tikafi to kawai ka she waya zaka shiga i'tikafi to kawai ka kashe waya amma mutum yana i'tikafi yana chatting tuna yana i'tikafi yana Facebook duk wannan social media an je ho ya jefa duk yana nan yana yi a to wannan ai ba shi da maraba da wanda yake zauna a gida sai ya zaman sa a gida yana kulla business yana cikin i'tikafi akwai wanda na taba gani a i'tikafi har da radio ce da shi can sai ga yaja area yaji BBC ya kara a kunnan sa wannan ai kaga me ya amfani zuwa sai i'tikafi abinda ake bukata bai samu ba can sai ga kuma ya saki jin area ya ce lokacin Voice of America yayi lokacin Deutsche Welle yayi to kaga wannan ba i'tikafi yake ba wani abu yake yi daban so ake yi zuciyar ma'ana ta kifu ta lazumci Allah madaukakin sarki walinqita wa anil khalqi da tsinke kowace irin alaka da ababen halitta yanzu so kake ka kulla alaka da mahaliccin halitta da haka duk wata hulɗa ta ababen halitta duk wanda ka san zai neme ka ka gaya mai ka ce da Allah zan yi tafiya kwana biyu kuma inda zan je ba service ba network kar in ka kira ni ba za ka same ni ba ko gida ma yanda ake yi shine mutun ya shiga itikafi sai ya bude dama ya gaya musu suna da sako su turo ko kuma daidai lokacin bude baki da magaruba dan wannan tsakanin yace zai dan bude wayar sa in suna da wata magana su kirawo shi su gaya masa shi ma yana da wata magana ya kira su ya gaya musu a wannan lokacin in lokacin ya wuce sai ya sake rufe wayar sa ko ya sa ta a jirgi shikenan to sai ga ya samu nutsuwar da ake bukata iya adadin kwanakin nan sai ga mutun ya zama wani karamin waliin ya fito na fata an gane walishtigalu bihi wahdahu da shagaltuwa da Allah shi kadai bayasiru unsuhu billah sai natsuwarsa ta zamanto da Allah badalan an unsihi bil khalq a madadin natsuwar da yake samu da ababen halitta yayi hira da wannan yayi hulda da wannan yayi business da wannan yayi aiki da wannan ya shiga gida yayi magana da iyali yara su yi masa magana duk yana samun natsuwa da dauke kewa to yanzu duk ya katse wannan da ubangijin halitta yake so ya samu natsuwa fayauduhu bidhalika liunsihi bihi yawmal qiyama yawmal wahshati fil qabr to wannan kuma sai fayauduhu bidhalika sai kuma Allah ta'ala ya masa tanadi da hakan liunsihi wajen natsuwa da dauke kewa ga shi bawa yawmal wahshati ranar dimuwa fil qabr a cikin kabari yanzu duk wa'annan ababan halitta ba wanda zai iya zama da kai a cikin kabari duk wanda kake gani yanzu ba za ka iya yanke hulɗa yanzu in kwana goma ba hulɗa da jama'a to akwai lokacin da za ka yi kwana ma ba adadi kuma ba hulɗa da kowa dan kwana goma kawai ka katse ta shekara guda kana ta hulɗa da jama'a kana ta business kana ta aikace kana ta kwadago kana ta abubuwa dan lokaci na Ramadan ya zo ka yi amfani da wata fursa ka datsa kwana goma cikin kwanakinka na shekara ka nemi kulla alaka da mahallicinka a tsara kai amma ka ki kai wannan akwai ranar da alaƙoƙin duk za su tsinke an gane ko firaqun laysa yushbihuhu firaqun qadim fasakhan nikahu bila talaqi yace wata irin ita mutuwa wata irin rabuwa ce da babu wata rabuwa da ta yi kama da ita ita ce rabuwar da aure ya mutu kuma ba saki kai ba ba dai ita ce ba ka san ka dan matsa ka batta ba ita face lady din to akwai ran da zaka battan ko ba ka so to shi yasa ake buƙatar cewa akwai ranar wahasha wahasha shine a wayi gari kana wani guri ba motsin kowa ba mai ce maka assalamu alaikum ba ka yin magana a amsa wani baya maka magana to a daidai wannan lokacin wannan keɓantar da kake da Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya kawo maka wata irin natsuwa natsuwar da ta ma fi irin natsuwar da kake samu lokacin kana duniya kana hulɗa da jama'a ga ka kwance a kabarinka ba mai taya ka hira ba mai kaza shine alwahasha yawmul wahasha kenan ranar da mutum zai samu kansa cikin wahasha cikin damuwa ba kowa an gane ko walamma kana hadha almaqsudu inma yatimmu ma'a as-sawm yayin da manufar wannan itikafin an lura cewa za ta cika ne kawai tare da azumi nurun ala nur ga itikafin to zai fi macin a hada shi tare da azumi shuri'a al-i'tikafu dan haka sai aka shar'anta i'tikafi fi afdali ayyami sawm a cikin fiyayyin ranakun azumi din wa huwa al-ashrul akhir shine goman karshe min ramadan sai aka kai i'tikafin sai aka tura shi goman karshe domin a cikin ramadan din ma ranakun da suka fi kowanne ranaku tsada sune wadannan goman na karshe wa lam yadhkurillahu subhanahu al-i'tikafa illa ma'a sawm Allah madaukakin sarki bai ambaci itikafi ba sai tare da azumi inda duk Allah ta'ala ya maganar itikafi a cikin suratul baqara za ka tare da azumi ya hada wala fa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa ma'a sawm manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi itikafi ba sai tare da azumi wa amma al kalam amma game da magana ko surutu fa innahu shuri'a lil umma an shar'anta wa al umma hafsul lisan daure harshe an kulli ma la yanfa'u fil akhirah ga dukkan wata magana da ba za ta zama mai amfani a gare ka ba a lahira an gane ko duk magana da wannan in ka fade ta ba yadda za ta tsina na ma a ranar lahira to ana bukatar ka kame bakinka ba sai ka furta ta ba ba fa wanda za ta yi maka illa ba wanda za ta raunana ka a ranar lahira a'a wannan kalmar wannan maganar ka fade ta ba wata wani amfani da za ta jawo maka ranar tashin alkiyama to ka daura bakinka kanka fade ta wa amma fudulul manam amma rarar bacci fa innahu shuri'a lahum to shi kuma a madadin rarar baccin sai aka shar'anta musu min qiyamil layl qiyamul layl bacci kai shi ya ishe ka tashi mana ka gana da mahallicinka an gane ko man dalaba al-ula sahira al-layali yagusul bahara man dalaba al-laali haka mai talimi yace ko yake cewa wai man dalaba al-ula duk wanda yake so ya zama wani yake so ya daukaka to sahira al-layali sai fa ya rige bacci da daddare yace ba ga yagusul bahara man dalaba al-laali wanda yake neman lu'ulu ba ga nitsawa yake cikin teku ba an fahimta ko da haka duk wanda yake son daukaka dole sai yayi shi sa bahaushe yace ya roba ta hankalin dare kai suna an gane ko ma'ana dole dare sai ka rage wani abu kwanta da wuri yanda zaka samu isasshen bacci ka tashi cikin nishadi ko raka'a biyu ko hudu ma ta yassara kai sallata to da haka fudulul manam shi kuma da aka ga cewa baccin yakan yi wa mutun yawa, to sai aka kawo wani abu da maimakon ya ta bacci ya rarar bacci, to sai ya rage wannan lokacin ya sai ibada. Shine shuri'a lahum min qiyamil layl, sai aka shar'anta musu yin qiyamul layl. Ma huwa afdalu min as-sahari, wanda shine abin da yafi falala min as-sahari, sama da rashin bacci a farkon dare. Wato ma huwa afdalu, menene yafi falala min as-sahari, daga lokacin da ya kamata a ce kai bacci, wani lokaci ne yafi falala? Wa ahmadihi aqibatan, wani lokaci ne karshen aqibar sai yafi zama abun godiya, abun yabo? Wa huwa as-saharul mutawassit, shine rashin bacci a tsakiyar dare. Allazi yanfa'ul qalba wal badna, shine wato yake amfanar da zuciya ya amfanar da gangar jiki. Kayi bacci a farkon dare sai ka tashi tsakiyar dare, jiki abinda yake bukata na bacci da hutu ya samu, sannan kuma zuciya abinda take so na hada ta da wanda ya halice ta ta samu. Kaga tsuntsu biyu ka jefa da dutse daya, ba a ce ka kai bacci ba gaba ɗayan daren, ka zo kuma likita ya dinga cewa baka samun bacci, kaza ya same ka, kaza ya same ka. Shari'ar musulunci ba za ta baka wannan ba, balma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar da haka ba. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar shine kai bacci a wani kaso na dare, ka kuma tashi kai sallah a wani kaso na dare. Allazi yanfa'ul qalba wal badan wa la ya'uqu al'abda an maslahati, kuma ba zai hana bawa ko ya shagaltar da bawa daga maslaharsa ba. Wa madaru riyadati arbabir riyadati wasuluk, kuma wannan ita ce magudanar wajen zagaye, ma'ana gurin dabdalar, wato training, wajen dabdalar horo na ma'abota, horar da zukata, wasuluk, da kuma shiga tafarkin da ake saduwa zuwa ga Allah. An ala hadhihi al-arkan al-arba, to wa madaru riyadi arbabir riyadati wasuluk, magudanar ko wajen zagayawar riyadati arbabir riyadat, wato training ko ainihin wato horon ma'abota horo, wasuluk, da kuma masu shiga cikin tafarkin da za su haɗu da Allah, to za ka ga madar ɗin, gurin da suke kewayawa, ala hadhihi arkanil arba, to akan waɗannan rukunan ne guda hudu: saisaita abinci, saisaita abin sha, saisaita bacci, saisaita hulɗa da jama'a, da kuma abin nan. Ma'ana saisaita abinci da abin sha, saisaita bacci, saisaita maganganu, da kuma saisaita hulɗa. Wannan duk masu son su tarbiyyantar da zukatansu zuwa ga Allah madaukakin sarki, za ga akan waɗannan rukunan suke. Mutum sai ya ci abinci daidai bukata, ka ci yayi oba, bacci za ka yayi dama. Ko Qur'ani ka ɗauko, ka riga ba wata masaka ɗinke tsinke, ka yi dip. To tunda ka yi dip da ka fara karatun Al-Qur'ani, kana karanta aya daga yif ka tafi, an gane ko? Amma da ka ci daidai bukata, ka sha daidai bukata, dama an ce kuma ka bar gurin da iska za ta dinga kaiwa da komowa. An fahimta ko? Wa as'aduhum biha, kuma mafi azurta cikin masu shiga irin wannan tafarki wajen training wa kansu don su samu haɗuwa da Allah, to mafi azurtarsu biha da wa'innan bin waɗannan hanyoyin, man salaka fi hal min hajjal Muhammadi, shine wanda ya shiga irin tafarki da tsarin koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a abinci, a abin sha, a hulɗa, a magana, a bacci. Falam yanharifin inhirafal galin, falan yanharif, bai karkace ba ko baya karkacewa, inhirafal galina, wato irin karkacewar masu ƙetare iyaka, wala qassara, kuma bai taƙaitu ba, taqsiral mufarridina, irin taƙaituwar masu sakaci. Akwai wanda a wannan babun kuma sai ga yayi azarbubi, ya wuce iyaka, wani an ce yayi bacci kaɗan, a yayi bacci ya rage wani kaso na dare wajen baccinsa, kawai sai ya daina baccin ma gaba ɗaya. An gane ko? Wani sai ya ganshi ya ƙaurace wa mutane ma, ya daina hulɗa da su gaba ɗaya. To wannan kaga shine inhirafal galil kenan, ya daina bacci gaba ɗaya, ya daina cin abinci, di ya rame, ya bushe, baya cin abinci, baya kaza, baya kaza, wannan inhirafal galil. Wala qassara taqsiral mufarridin, kar kuma mutum ya zamanto ya yi sakaci irin sakacin kuma, ko kuma gazawa irin gazawar masu sakaci, ta yadda kuma mutum ma za a ga baccin shi ya fi yawa, cin abincin shi ya fi yawa, da sauransu. Wa qad zakarna hadiyahu sallallahu alaihi wasallam fi siyamihi wa qiyamihi wa kalami, mun riga mun ambata maka koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam a azumin sa da qiyamul layl din sa da kuma maganganun sa fal nadhkur hada yahu fil i'tikaf anan dai muna so mu ga ya ma karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne a i'tikafi kana sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min ramadan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dai yana yin i'tikafin goman karshe ne na ramadan hatta tawaffahu Allahu azza wa jall har Allah mai girma da daukaka ya karbi rayuwarsa kamar yanda ainihin wato Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin al-i'tikaf hadisi na 2026 Imam Muslim a cikin al-i'tikaf hadisi na 1172 hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wa tarakahu marratan wa tarana an wata shekarar annabi ya bar i'tikafi be ba faqadahu amma ya rama shi fi shawwal a cikin watan shawwal an gane ko ya bar ramadan din yazo sai ya ki yin wannan azumin sai ya rama shi a cikin watan shawwal me yasa ya ki zamu karanta hadisin yana can gaba dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam be ba hadisin yana cikin bukhari a cikin al-i'tikaf hadisi na 2033 da hadisi na 2034 da hadisi na 2041 2045 Imam Muslim al-i'tikaf hadisi na 1173 hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wa atakafa marratan fil ashr al awwal a wata shekara kuma yayi itikafi a goman farko maimakon goman karshe sai a goman farko thumma al awsat sana'an samu kuma ya taba yin itikafi a goman tsakiya thumma al ashr al awakhir sannan kuma yayi itikafi a goman karshe yaltamisu lailatul qadr din yana lalibe na samun daren lailatul qadr thumma tabayyana annaha fil ashr al awakhir sannan sai ya bayyana gare shi ashe ana dacewa da lailatul qadr ne a goman karshe da yayi a goman farko yayi a ta tsakiya yayi a ta karshe to sai kuma ya bayyana gare shi ana dacewa da wannan daren a goman karshe dan haka fadawa ma'alatika al'atikaf hatta lahika bi rabbihi azza wajal da haka sai dimanci yin itikafi a goman karshen har ya hadu da ubangiji mai girma da daukaka ma'ana har ya bar duniya wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi a cikin As-Siyam hadisi na 1167 da hadisi na 2015 hadisin Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an wa kana ya'muru bi khiba'in fayudrabu lahu fil masjid manzala yana umarni a wato a kakkafa masa rumfa a masallaci ya khalu fihi da zai kebance a cikin wannan rumfar gashi a cikin masallaci amma sai ya duba wani guri sai a yi masa rumfa kawai a kewaye gurin sallallahu alaihi wasallam dan ya kebanta a cikin wannan gurin li rabbihi azza wa jalla ga ubangijinsa mai girma da daukaka to so da ke fa sai na kai alami da kai lami ya dora to mun ji na biyu to wa kana idza arada an gane ko da haka annabi yakan kebance wani guri sai a yi masa rumfa a gurin ya kebanta dan ganawa da ubangijinsa a ciki wa kana idza arada li'tikafa manzan Allah in yana so zai i'tikafi sallal fajra lokacin shiga i'tikafi kenan sai ya sallar asuba thumma dakhalahu sannan sai ya shiga i'tikafi da haka duk wanda zai i'tikafi kaga kenan zai sallar asuba sannan sai ya shiga i'tikafi fa amara bihi marratan watara wato yayi umarni da aka kafa masa rumfar wata rana fa duriba lahu aka kafa masa rumfar fa amara azwajuhu bi akhbi wato bi akhbiyatihinna to sai kuma kishi ya motsa kowace mace cikin matansa kowace ita ma ta ce aje a kafa mata rumfar ta ita ma a cikin masallaci fa duriba duk sai aka kafa musu tanti tanti nan ga tantin wancan nan ga tantin wancan duk aka kakkafa an gane falamma sallal fajra yayin da manzo Allah sun san a wannan asuba zai shiga itikafi da yayin sallar asuba nazara sai ya duba fara'a tilkal akhbiya sai ga rumfuna ga sanan rumfuna da yawa fa amara bi khiba'i yace wannan fa aka ce ai wannan na wance ce ai wance ce tace a kafa mata wannan ma wance ce tace a kafa mata duk suka sa aka kafa fa amara bi khiba'ihi fa quwida sai shi kuma yasa aka girgije na tasarumfar yace ya fasa an gane ko eh fa amara bi khiba'ihi sai umarni yace wannan rumfar tasa fa quwida sai aka wargaje ta ma'ana aka girgije ta gaba da wata raka li'tikafa fi ramadan sai ya bar i'tikafin a cikin ramadan hatta ta kafa al-ashr al-awwal min shawwal ma'ana a wannan shekara sai ya fasa i'tikafin sai ya bari sai da watan shawwal ya kama watan karamar sallah goman farkon sa sai ya shiga ya je yi i'tikafi sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'takifu kullu sanatin 'asharata ayyam ya kasance yana yi i'tikafin kwana 10 ne a kowace shekara falamma kana al-aamu alladhi qubida fihi a shekarar da ya bar duniya kuwa i'tikafa 20 yawman i'tikafin kwana 20 yayi haka ake so mutum yana ƙara shekaru yana ƙara matsawa zuwa kabarin sa yana ninka ibada da yake yi wa kana yu'aridu jibril bil qur'an kull sanatin marra mala'ika jibril yana yi masa ardu yana bujuro masa da alqur'ani ma'ana suna yin kaman musaffa suna yin ardun alqur'ani a kowace shekara sau daya falamma kana zalika al'am amma a wannan shekara aradahu bihi marratayn sai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ardun alqur'ani har sau biyu suka sauka suka sake komawa wa kana ya'ridu alaihi alqur'an aidan fi kulli sanatin marra mala'ika jibril yana bujuro wa manzon Allah alqur'ani a kowace shekara sau daya fa arada alaihi tilka sana marratayn amma a wannan shekarar da annabi ya bar duniya sai bujuro masa da alqur'ani sau biyu imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin a cikin itikafi hadisi na 2044 da kuma fadailul qur'an hadisi na 4998 hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda wa kana idza atakafa da khala qubbatahu wahdahu manzo Allah in zai yi itikafi wannan rumfar ta san rumfar da aka yi masa shi kadai yake shiga wa kana la yadkhulu baitahu manzo Allah in shiga itikafi baya shiga gidansa illa li hajatil insan sai da bukata irin ta mutuntaka wanda zai shiga wa yukhriju ra'sahu manzo Allah yakan fito da kansa ila baiti Aisha zuwa ga wato gidan nana Aisha fato rajilahu ta taje masa kan wahuwa ha'il wa hiya ha'idun tana haila an gane ko tunda cikin gidan annabi yana cikin gida matan gidajen wato matansa yana cikin masallaci to akwai wundan da in ya bude bangaren nana Aisha ne yakan bude wannan sai ya zuro kansa sai ta wanke mai kan ta shafa man mai sai ta taje mai kansa sai ya dawo cikin masallaci ita kuma tana jinin al'ada wani hadithi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin al-Itikaf hadithi na 2129 da kuma hadithi na 2031 Imam Muslim a cikin Haid hadithi na 297 hadithin Aisha Allah ya kara mata yadda wa kana ba'du azwajihi tazuruhu wata daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance takan ziyarce shi wa huwa mu'takifun yana itikafi ba laifi matarka ta kai ma ziyara kana itikafi safiya ce fa idza qamat idan kuma ta tashi ta zahabu za ta tafi ta kawo mai ziyara sun tattauna za ta tafi qama ma aha ya kalibuha manzo Allah yakan tashi ya mata rakiya wa kana zalika lailan kuma hakan yana faruwa ne da daddare da daddare takan kawo annabi ziyara su dan yi tattauna sun gama ta tashi za ta tafi sai manzo Allah ya tattaka mata ya rakata sannan sai ya dawo sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin yana cikin Bukhari cikin itikafi hadithi na 2035 Imam Muslim a cikin As-Salam hadithi na 2175 hadithin Safiya binti Huyayn ummul mu'minin radiyallahu anha wa kana wa lam yakun yubashiru imra'atan min nisa'i manzo Allah bai kasance yana rungumar wata ba daga cikin matansa wa huwa mu'takifun in yana itikafi la bi qiblatin baya mubasharantar iyalansa koda da kis ko sunba wala gairi ha ko wani haka wa kana idza atakafa manzo Allah idan zai yi itikafi duriha lahu firashuhu wa sariruhu fi mu'takafihi akan shimfida masa shimfidarsa da karagarsa a gurin da yake yi itikafi wa kana idza kharaja li hajati manzo Allah ya kasance idan ya fito saboda wata bukata tasa marra bil marid yakan shige da mara lafiya wa huwa fi dariqihi akan hanyar tasa fala ya aruju alaihi amma baya shiga wajen mara lafiyan yace masa ya jiki illa an yas'ala anhu sai dai kawai tambayi wanda ya gani ya ce ya wane da jiki ma'ana ana nuna mai itikafi baya zuwa dubiya kenan da haka in ya zo wuce kawai sai dai ya ce ya jikin wane ba zai tsallaka ko ya taka ya shiga gurin ya ce wane ya jikin ka ba sai dai kawai in ya zo wuce ya ce ya mai jiki wannan hadisin da'ifi ne Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin Al-Jihad hadisi na 2472 hadisin Aisha radiyallahu anha Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya raunana wannan hadisin a cikin Sunan Abi Dawud wa atakafa marratan fi qubbatin turkiyatin an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin itikafi sau daya a cikin wata kubba rumfa wadda aka yi masa turkiyatin ya turki wato wata irin rumfa ce wadda ake kira turkiya waja'ala ala suddatiha hasiran sai zamanto a daidai kofar ta bata da kofa sai yasa kamar wani asabari haka ko kuma tabarma ita ce kamar yayi kofa da ita idan yana so ya magana da mutane sai yayi wannan tabarmar sai leko kansa waje duk cikin masallaci ne fa amma shi yana cikin wannan gurin dan a nuna ma mai itikafi so ake zamanto a kebance ko a masallacin ma kai ya nemi wata kwana wani guri da yake shi kadai daga shi sai mahallicinsa yake ganawa ina fata an gane wannan shine shi sa itikafi ba a san hayaniya ba a san surutu ba a san hira ba a san kaza ba a san kaza a cikin masallaci fa annabi yake itikafi amma sai an masa rumfa an killace shi kadai a cikin rumfar in yana bukatar magana ne sai ya leko waje ya yi magana sannan ya sake koma sallallahu alaihi wasallam wana hadithin kaduba muslim a cikin asiyam hadithi na 1167 da hadithi na 2015 hadithin abu sa'id al-khudri radiyallahu an kullu hadha duk wannan fa tahsilul limaqsud al-i'tikaf duk wannan fa ana yin wayannan abubuwan ne dan samun wato dan tabbatar manufar i'tikafi in dai ba za ka iya yanke hundarka ba za ka yi ta waya da mutane kai dan kasuwa ne kwana 10 nan ba za ka iya katse ta ba kana waya kana kulla business algafata malan ba ce akai dole sai ka shiga i'tikafi ba ka shi kai ta hundarka ka je kai ta kasuwancinka in kai ma'aikacin office ne an baka dama a office ka zo wajen i'tikafi an baka hutu ko ka karbi hutu akwai masu ainihin wato samun hutu a shekara wani sai sa hutunsa a Ramadan to in kai wannan hutun ka shiga i'tikafi shi ba ɗan office duk wanda za ku katse hulɗa da shi ina fata an gane so ake ka kulla alaka da mahaliccinka a tsawon waɗannan kwanakin da aka duk waɗannan abubuwan ana yin su ne dan samun manufar i'tikafi aksu ma yafa'aluhul juhal ibn al-qayyim yace sabanin yanda jahilai suke yin i'tikafin su minitti khadil mu'takaf ta hanyar rikar gurin i'tikafi mawdi'a 20 kaman gurin hada-hada ko gurin hulda wa majlabatin lizza'irin kaman gurin jawo maziyarta ai wani yana abar zamu kai masa ziyara ai yana i'tikafi a masallaci kaza shi yasa hatta gurin da zaka tafi in ba wa'anda suke za su ce maka maka wajen ko kawo maka abinci ko kaza kar ma wanda ya san inda ka tafi masallacin shi ma ka tafi can kuma kar ka tafi wajen idan sani inda wani zai ganka ce a kana nan kawai shikenan ya ga kun ku zo wani ma yana nan ku zo ku zama team kuma a gurin ina fata an gane shi yasa wani sai ya tafi can wani wuri ko ka dan yi gefen gari haka ko ka tafi wani sabon masallaci da ba wanda ya sani sama da gurin da ake cincirundo a cika sai wani lokaci abinda ake so a samu din na itikafi sai ga bai samu ba dan in cinkoso yayi yawa dole zaka samu surutu da hayaniya da rashin tsari da karye ka'ida da sauransu duk suna faruwa to sai malai ce sabanin abinda jahilai suka rika ko suke yi na rikar gurin itikafi a matsayin gurin surutu akwai wanda naga har kallon kwallo matasa su ma masu san mutum yana so ya bi Allah amma kuma bai tambayi yanda ake bin Allah ba sai mutum ya je wasu kuma za ka gansu da wayoyin su suna ta kallo a wajen itikafi to duk wanda ya kamata a kula fa hadha launun to masu yin wannan itikafin wani launin itikafi ne irin nasu wal itikaful muhammadi launun shi kuma irin itikafin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma launin sa daban da aka duk wanda zai je irin waɗannan abubuwan wanda aka hana to irin itikafin sa ne ba irin na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to insha Allah mun zo kan gaba ko mun dan ja karatun da yawa ayi hakuri so nake mu dan ba ku hutu ku je ku dan miƙe kafa insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin insha Allah sai bayan sallah kuma ko